An jima ana korafi akan rashin baiwa sarakuna dama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya duk da muhimmancin da suke da shi a cikin al'umma.
An san darajar mutanen nan, an san darajar sarakuna, an san irin dimbin irin gudunmuwar da suka basuwa ga ci gaban kasa, ga zaman lafiyar kasa, da kuma al'amurra na talakawa. To idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su samu shi ba su dama shi ce ga office din su ga abinda za su iya yi cikin tsarin mulki, to wallahi za ka ga kasar nan insha Allah duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lahiya, na sha'anin tsaro, na sha'anin ci gaba da tabarbarewar ainihin tarbiyya ga matasa, to za ka ga cewa insha Allah an yi maganin ta.
Masanin tarihi kenan a Najeriya Bello Idris a wata zantawa da ni da shi a lokacin baya. Sai dai duk da sanin muhimmancin sarakuna bai hana gwamnatoci suna taɓa ma sarautu ba, kamar yadda gwamnatin Sokoto take gyara ga dokar da za ta shafi naɗin sarautu. Abinda tuni ya jawo cece kuce duk da yake gwamnatin ta ce tsarin dama haka yake a baya, kamar yadda babban lauyan gwamnati Barista Nasir Muhammad Dinji ke cewa.
To sashe na biyu na biyar ƙaramin sashe na biyu na tsarin mulkin ƙasa ya ce executive power ta jiha wake ya gudanar da ita a kacin gwamna shi da kanshi ko a mataimakin shi ko kwamishinoni ko kuma ma'aikatan shi, amma bata ce wasu ko kamar sarakunan gangancewa ba. To shi yasa muka cewa a'a ba su wannan damar an yi shi ne ba bisa ka'ida ba, sai ya kamata a canza shi, amma canjin ba zai taba abin da aka saba shi ba.
Ita kanta masarautar sarkin musulmi ta bakin wakilinta a wurin taron sauraron ra'ayoyin jama'a akan sabuwar dokar, Sa'in Dola Usmaniya Muhammad Jadikir Gori ta ce shirye take ta yi aiki da sabon tsarin domin dama ta saba da shi.
So now what the law is saying, we are going to revert to that practice which we had 8 years, so we know that practice and we are ready to operate. It's just like asking us or asking the Nigerians to sing the former national anthem. We are ready to sing it.
To say dai har yanzu jama'a ba su karbi wannan tayi na gwamnati ba akan yaran dokar da ne suna ganin taba martaba gidan dan podio ne.
Ya za a yanzu hakimin da a cikin jihar Sokoto ya yi dubu, za a ce gwamnati shi ne da hakimi uban kasar da ake Sokoto ya kusan 80 da wani abu. Da hakimi guda ya mutu sai su hakimai dubu su mutu sannan gwamnati da su gaba ɗaya.
Duk da mun gode ma gwamnatin jihar Sokoto da sashen zartawa da wannan majalisa na gabatar da wannan kuduri domin tattaunawa, mu gaskiya ban mu goyi bayan duk abin da zai kawo tarnaƙi ko kuma rashin walwala ga aikin majalisar da fasakin musulmi ba. A taƙaice dai gaskiya wannan kudurin doka ba ma goyon bayan shi.
Wannan ba ya da sanasaba daga gagarumar Taraba da aka yi wa sarkin musulmi lokacin da ya dawo Sokoto daga Abuja. Jama'a ne suke cincirin do a hanyar shiga fadar sarkin musulmi suna yi masa maraba, kamar yadda hotunan suka bazu a kafatun sada zumunta a yanar gizo. Tuni dai da majalisar dokoki ta jihar Sokoto ta yi nisa da aiki akan gyaran dokar, kuma kowane lokaci tana iya yin matsaya a kanta. Makonnin da suka gabata dai manyan masarautu a Najeriya sun tsinci kansu cikin wani yanayi na halin tsaka mai wuya, inda wasu na matakin shari'a, wasu kuma suna jiran su ga yadda Allah zai yi da su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.